The following 15 member states have thus been elected as members of the Human Rights Council for a three-year term of office beginning on the 1st of January 2024. Burundi, Cote d'Ivoire, Ghana, Malawi.
Ambassador Dennis Francis, ɗan ƙasar Trinidad and Tobago, kuma shugaban majalisa kenan, yake bayyana sunayen ƙasashen da aka zaba bayan da aka kada gurbin sirrin. Yace waɗannan ƙasashe ne aka zaba kuma za su yi aiki na shekaru 3 daga ranar 1 ga watan Janairun 2024. An girgire kwamitin ne a watan Maris na shekarar 2006 a matsayin babbar hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da haƙƙin ɗan adam. Kwamitin na kunshe ne da mambobi ƙasashe 47 waɗanda ake zaben su bisa ga tsarin shiyoyi 5 kamar haka. Ƙasashen Afirka na da kujeru 13, shiyar Asia Pacific na da kujeru 13, ƙasashen gabashin Turai na da kujeru 6, ƙasashen Latin America da Caribbean na da kujeru 8. Sai yammacin Turai da sauran jihohi na da kujeru 7. Alhaji Abdulrahman Gwamda, editan jaridar Daily Guide da ke Accra, ya ce zaben da aka yi wa Ghana na nuni da cewa duniya ta amince da kokarin da kasar ke yi wajen kare haƙƙin bil'adama.
Yana nunawa kaman wato shi majalisan da duniya ma duka baki daya a amince da irin inda muka kai ta wurin kare wato yancin bil'adama. In ka duba inda muka fito wasu shekarun da suka wuce, zamanin mulkin wato AFRC, PNDC, mun ga abubuwa da yawa da ba su dace ba, amma shin ce da demokrasiya ta samu zama a wannan kasan abubuwa da yawa sun saki. Yanzu ma da ciyar zaka gan a ce an kama mutum an kulle shi ba shi an duba zantukan yanda ake a ba mai shi bail ba. Shi yasa abin murna ne ga mu da muke Ghana, wadanda kuma ba su kai wannan matsayi a ce na gani su ma za su yi koyi da inda muka kai.
Kasar Malawi ce ke kan gaba ƙasashen Afirka da ƙuri'u 182, sai Cote d'Ivoire na da ƙuri'u 181, Ghana na da ƙuri'u 179, Burundi na da ƙuri'u 168, Najeriya na da ƙuri'u 3. Malam Isa Abdul Salam, mai sharhi kan harkokin siyasa da al'amuran yau da kullum kuma sakataren jam'iyyar CPP na yankin Ashanti, yace lallai Ghana na kokari wajen kare haƙƙin bil'adama, amma ya kamata wannan zabe da aka yi mata ya sa ta ƙara ƙaimi ta kai ga na farko a nahiyar Afirka.
To a fatan da muke yi ne wanga abu za ta dawoma kuma ta karu ta cikin na zuwa gaba. Muna fatan gwamnati ya kara fadada da kara karfi wurin kiyaye haƙƙoƙin bil'adama. Kan da za a ce sabon zaben da za a yi ba za mu zo nan kuma kan da muka zunga ba, za a ce ne na farko a Afirka wurin kiyaye haƙƙin bil'adama. Shi abin da gwamnati ya kamata yi ne ya bar wani zaman shi wani abin yabo da zai kara mai karfi yi abubuwa da yawa, in dai ka an samu masala kadan a gaggara su kan da zai wannan kuma ya kara da wanka gana a huskar nayi.
Sabbin ƙasashe 15 inda aka zaba za su haɗu da sauran ƙasashe 32 da suka haɗa da Amurka, Sudan da sauransu a ranar 1 ga watan Janairun 2024 don su fara wa'adin shekaru 3 na aikin kiyaye haƙƙin bil'adama a duniya. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.